bisa tamanda 8.5 da Alhaji Mirzamani Abubakar Sabo daga garin Gongon da ke nan karamar hukumar Rogo inda ake zargin wato annoban nan da ake zargin ta ballatin a makon da ya gabata wato wasu da yawa suke zargin cewa kamar wani abin shani na wato na sinadarin lemo yake kawo ta wanda ya sa da yawa mutane suka samu rashin lafiya wasu suna asibiti an kuma zargi cewa yawancin mafi akasarin masu yin wannan cuta suka fara ne da wato fitsarin jini na to yanzu haka dai muna tare da ɗaya daga cikin iyayen wasu daga cikin yara ko mu ce matasa da suka kamu da wannan cuta a wannan gari za mu so mu ji suna
to assalamu alaikum to mazaina na Shehu Adamu Yariman Gongon saboda haka wannan abu Allah ya kawo mana shi kuma Allah ya jarrace mu dan ni ma ina ɗaya daga ciki ni ma yaro na ina tare da shi a ranar Lahadi wannan abu ya faru tun yana zazzabi kuma har yanzu ya fara wannan fitsari wanda ke ni da matata muka kama shi da ya gama wannan fitsari muka tsaga shi abin ma ne muka karaya ma dai muka gane kaman ba zai haifa to cikin gaga Allah ya kawo muka samu wata muka ce asibiti muna zuwa aka duba shi aka auna shi aka ce sai an mishi karin jini to cikin gaggawa cikin ikon Allah muka je aka ibo wannan jini aka dora mai dan bayan an ibo wannan jini da wasu mangula da nasa suka ajiye jinin jama'an lafiya suka ce na ci wasu allurori na 1,100 sai da sai guda 6 saboda haka duk bayan awa 12 aka mai wannan allurai guda 2 saboda haka to yanzu cikin ikon Allah dai a washe garin ranar Lahadin bayan mun wannan ina tare da yaron nan jininsa ya fara tafiya sai kuma kira na aka ce mun ga karamar yarinya ta ita ma wata ce an zo ita ma za a yi duba ta ciwon zazzabi ne to ita ma sai aka ce sai an kawo ita asibiti 12 na dare aka kawo ita asibiti daga nan kuma ana kawo ta ne dama na ga likitoci nake ta ɗaya mata kam saboda ka suka ce an kawo yarinyar nan mu zo in sanar da su ana kawo ta in sanar da su suka ba ni gudunmawa da haɗin kai suka je suka auna ta suka damu da ya zace suka ce ita ma jini take zo cikin ojenti karfe 2 na dare aka yi bijininta leda guda ita ma da magungunan nan ma suka ce yana ciwo su allurai nan ma na ciwo su na 3,000 su ma aka hada mata karfe 6 safe aka ce su cikin ikon Allah dai kuma daga wannan dai muka samu wannan garkuwa na fa na wannan magunguna da aka yi Allah ya taimake ni to a ranar litinin shi ne suka zo muka yi suka yi ba mu katin sallama suka rubuta mana wasu magunguna
za su kai shekara nawa
eh ɗaya ya kai shekara 15 ita kuma yarinya za ta samu kamar shekara 8 haka
akalla a wannan gari na ku mutane ne wanda suka kama da wannan laruba
eh a gaskiya a garin Gongon a gaskiya a garin Gongon za a samu kamar mutum 65 a yanzu haka
ya kai akalla wato adadin kwanaki ne da fara samu wannan cuta nan
to a gaskiya mu dai da faruwar wannan abu a gaskiya cikin kwanakin 5 din nan to a gaskiya shine fa abun gaskiya shine ya rada yanzu ya samu sosai da sosai
me kuke zargi ya zama sanadiyar faruwar wannan cuta
to mu dai muna zargin cewa dai daga abubuwan da muke amfana da shi ne zuwa wani abu da ke ce dan zaki haka zuwa dan tsani to shine dai muke ganin cewa wasu abubuwa suna da cikin biredi to shine daga ciki muke ganin cewa wani abu wasu ke faruwa da mu daga ya faru kuma shi jini
an samu rashin rai
a'a ba samu rashin rai ba
gaba ɗaya ba wanda
ya ba wanda ya rasu
ya batun yanzu yana ci gaba da tafiya ne ko kuwa ya tsaya
a gaskiya na ci gaba yana ci gaba da tafiya a gaskiya har yanzu
kuma hukunta sun sani ko an sanar da su
to gaskiya mu dai ce a shekaran jiya ne dai ma dai to da ba abin nan ba muka mun ba mu dauki amma ka to har ma dai hakimi yake kiran daga cikin yake cewa ya faru ba abin nan ba to kuma cewa ka Allah ya sanar jama'an lafiya suka zo shekaran jiya suka fara bincikan mu suka fara zuba mana magunguna a riyoyi saboda haka an suka zuba sai ko a wani ne sai lokacin ya dawo in an zuba 5 ne masai 5 ne mata yi sannan za a ci gaba da bandaro amma a mun gode Allah saka Allah mai da kuliya lafiya
yanzu haka ga wato wakilin ne garin wannan gari na Gongon to Gongon yanzu haka muna tare da shi kuma zan hada mai saro da shi don jin wato yadda wannan abu ya same su farko mai saro zai so ya ji suna
to sunana wakilin Gongon Bello Tukur Aliyu wanda aka fi sani da suna mai kuɗi
ga wannan larura da ta same ku shin kamar yaushe wannan larura ta zo wannan gari
wannan larura ta samu kamar kwana 8
misali kamar mutane ne suka kawo
gaskiya mun samu kamar mutane 56 wanda suka kama da wannan ma'ala
menene ake zargin ya zama musabbabin ta
eh musabbabi da dai an kama canfa da gida ɗaya ne kama don mu ala ake tunanin cewar ku a wani abinci aka sa ake zargin ma masara an sota da magani karshe ne muka mai gari ya kira annan mutane interview su suka ce wallahi ba masara bace shi masara da irin wace noma ce ita kuma yake shi mana tanan ko a kasuwa ji zuta an sa mata magani shi muka fuskanci wannan bayanin dubba haka bane to karshe jin radio akai akai cinna duk mutumin da yake kauye dole yana amfani da radio muka gane cewar karshe jami'an lafiya na cin da gidajen ku na radio din gudunmuwa da kuke bayarwa sai muka ji sanarwar cewar ga irin abubuwan suke taso ana zargin cewar dan zagi dan zami kuma gaskiya especially ma a kauye ana shin shi
kuma kun fahimta kan kina ana mu'amala da
shi to a cinna muka ji an faɗa a sama sama da mu an riga mun fahimta ka
wani mataki kuwa dauka bayan jin cewa ga abin da ake zargi tunda ku da farko ga abin da kuke kallo kuna ganin kawai masara ce mako a wani abinci sai kuma ku ji sanarwa cewa wanda da kadan tsami wannan abin ya faru ko kuma wani sinadarin hadali ne wannan mataki kuwa dauka
bi matakin da muka dauka mun kira mutane kuma an zagaya an sa kuwa an nemi san kira di ya zagaya lungu-lungu da Allah a rige amfani da wani abu a Madina har sai abin da jami'an lafiya ta bada comment za a ci gaba shi za a ci gaba shi kuma mun yadda da haka kuma mutanen mu bakin gurgudu masu bin doka da koda ne mutanen garin gwangwa dan in dai abin ya same ka nan munna sai inda karfin sai kare haka in abin ya same ka na basu rai to sai inda karfin sai kare kuma mu alhamdulillah muna da zaman su lafiya muka ba su wannan umarni suka kuma bin doka da koda suka ce wallahi sun yadda da haka
wakili yana so ya ce yanzu garin gwangwan gaba daya an daina amfani da wannan sanadin hadalin
mun saurara mun dina gaskiya sakamakon kare lafiya al'umman mu da jama'ar mu gaba daya
ya bacin rasare
ba rasare ba ba rasare ba
idan mutum idan ya tashi farko ya ake gane cewa ya kamu da wannan laro
yi zazzabi daga zazzabi shi ciwon ciki daga ciwon ciki zuwa can sai fitsarin jini kai da kai inda ka samu wannan ma'ala
misali an ce akan kara mutum jini ya ake wajen samar da jini
eh ana samar da jini gurin al'umma annan masu taimaka su kuma likitoci su ba da gurin wajen ta tata sai da Allah wannan kaida ce da ban doka ce daga da sai an tashi jininka an fuskanci baka da wasu cuta da aka ware wanda ke tanin ba iska mutum ba sannan za su kama kashi wani ma ƴan uwan shi wani kuma al'umma annabi shi ce maka ta bayar
misali akwai mahukunta karamar hukuma shugabancin su da kuma jaha an sanar da su
mu especially alhamdulillah mu sanar da mai marasa da mai girma haki wan ban karai Allah sai gama lafiya sakamakon ya hada mu da yaran sa sakataren sa da komai muka tafi gaban ciyama kuma mun kuka muka tafi asibiti an kuka kuma bakin gurgudu iya matakin da ya kamata a dauka an dauka inda an ce mutun daga gwangwan ne za a dauki mataki
ga wata doka ko kuma wani kudiri yanzu majalisar jiha sun yi akwai dan majalisar da na jiya kan kudiri cewa ya kamata waɗanda suke da irin wannan larura gwamnati ta shigo don taimaka musu
ya kuka ji muna ci muku haka mun ji dadi saboda in an yi haka an tana da mu mun kuma ji dadi da mu kuma can akan hanya muke ana suna da mu dan duk abin da ya samu dai na hukumar cin gurgudu ko waje ba yawa za a yaga za a ci da bangwa
yanzu ita wannan larura take a wannan yanki na ku ta yi lafa ne ko tana ci gaba
lafa Allah ya kawo iyaka ta ana ta'addu'i Allah kuma ya kawo saukin ta ana kuma tubun dukuki da aka bin wancan ja wancan dukuki ta ba ana tabi da an yi kokarin dai abin Allah ya kawo saukin sa da gudunmuwar mai martaba haki mai girma haki mai rogo wan ban karaye
to muna godi
da mai martaba sarkin karaye shi ma duk gudunmuwa bakin gurgurun iko sun ba mu mun kuma gode Allah ya saka mu sarki bi Allah kuma ya sa su gama lafiya ku kuma akan aikin ku Allah ya sa kuma ku gama lafiya wannan kuma gudunmuwar ku kawo mana ita garin gwangwan mun yi manna mun yi farin ciki Allah ya sa kuma ku gama lafiya Allah kuma ya daukaka muku gidan wannan radio na ku Allah ya daukaka shi Allah ya daukaka shi ni ne wakilin gwangwa
to muna godi
to ma Allah na gode na gode
to kamar ne to kamar yadda aka ji yadda take kasancewa kenan a wannan yanki na garin gwangwan take karamar hukumar rogo dangane da wannan iftila'i wanda yake faruwa kuma da idan Allah kamar yadda aka sani za mu yi kokari da tabin alido su daga cikin waɗanda suka kamu ko waɗanda suka kamu suka warke ko kuma waɗanda har yanzu suke karɓar magani a makar sabu akan mita 88.5 da la'ikin murya zamani daga garin gwangwan a karamar hukumar rogo yita ta wanda ta kusa dugo da Allah ya mara zamani Abubakar Sabo ne dawo a karo na biyu yanzu haka zan hada mai sauro da ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da wannan annoba da ake ta magana ta tun makon da ya gabata zan so mu ji su
eh sunan nan Mubarak
Mubarak wa
Mubarak Shehu
za kai kamar shekara nawa
zan yi shekara 3
kai makana cin wanda suka kamu da wannan larura
eh ina ciki
farko me fa me ka fara ji alamun cewa wannan larura ta same ka
farko ciki da mu cewa aka ce wa ji ina farin jini to a haiba haura bace cikin na kan mun ciwo ya kai na kan mun ciwo yine muka je asibiti aka ce jini za a ƙara
misali ka dinga yin wani abu ne bayan ciwon cikin da ciwon kai
na dinga yin farin jini
akalla ka kai awa nawa ko kwana nawa kana yi
akalla na so kwana uku ko hudu
kana yi
eh
to me ka ci tun farko ka ka fara wannan larura
ni ba abin da yake
ka kawai ka fara
mm
aka ce akwai wani dambu da kuka ci
ya akwai larura ce
to baka sha lemo ba an ce akwai wani sinadarin lemo da yake sawa a samu wannan larura shi ma baka sha shi ba
na hada asibiti
lemon
eh
baka sha a gida ba sai asibiti
eh
to wai baka asibiti
sai mun aka yi
kasha
eh da hun
to ai kuma already tuntuni zaman da ruwar ta same ka sai bayan da ta same ka sannan kasha
eh yini aka ce mun shawara ce to yini aka ce asibiti aka ce a karin jini
to yi aka ce jini aka ma jikin ya warware
eh ne dai ke na yana mun ciwo sai mun bana yin karshe a jikina
to tsarin jinin fa an daina
eh ya soki
to kuna jiwa da kuka kama wannan gari na ku
muna ya gaskiya
kun kai mutun nawa
amun ko na mu kan ishirin
wanda suka kamu
eh
to wanda suka warke fa
wanda suka warke ya ci goma
to an ana ci gaba da samun ta ko
talafa amma kwana uku ba gaskiya an kawo
kin nan an samu
eh
to Allah ya soki
amma
so mutu suna
Muhammad Isa
to Muhammad na kanka akwance miki da muka
wanda zazzabi ne
kai ma kana daga cikin irin wanda larurar ta same su
eh
ni a sanar larurar me asalin farkon ta
asalin ta ciwon ciki ne da zazzabi
sai kuma me
shine kawai
ba wani alamu an ce wasu suka yi fitsarin jini
eh mun yi fitsarin jini
sosai kai kuma yau
eh gaskiya
a gidan ku akalla mutum wani suka kamu
mun kai mu takwas
idan muka yi jimla a garin ku akalla mutane ma sun kamu
gaskiya ba zan iya cewa ku ga yaya adadin su ba
san samu rashin rai to ya akai wajen magance wannan larura ta ku da ku ta same ku
yan uwa da abokan arziki su suka yi ta tallafa mana
malan su suka yi magani su suka yi magani
eh su suka ba mu contribution wajen harka kuɗi
kuɗi da za a magance
eh
kadan an kashe a kai ma
kamar yadda dan uwana ya faɗa za su kai kusan 200,000
kuɗin da aka kashe
eh
ko ko takwas
eh
to an samu wani tallafi daga misali gwamnati ko kuma hukumta
gaskiya
to kun nema ko ba a samu ba
mu ai gaskiya ba mu cikin hayyacin ban sani ba wadanda suka abin nan
to iya wannan cuta take yanzu a wannan yanki tana ci gaba ne ko ta dallafa
gaskiya tana dan ci gaba gaskiya
har yanzu
eh
menene ne bukatar ku misali da a ci gwamnati za ta ci
gaskiya ta taimaka 200,000 saboda mutane gaskiya suna yawan kamuwa da yawa da ita ya kamata da kawo mana dauki na gaggawa amin
Allah ya soke ya kara lafiya bakar sabo da ka garin gwangwan da ke karamar hukumar rogo annan jihar Kano kuma da yardar Allah kamar da aka sani zamu ci gaba da tuntuba musamman mahukunta dangane cewa sai irin gudunmawa za a kawo irin waɗannan al'umma da suka shiga cikin wannan ibtina'i musamman kamar yadda aka ji majalisar dokoki ɗaya daga cikin 'yan majalisar na jihar Kano ya yi kudiri dangane da yadda za a taimakawa waɗannan wanda suka samu da irin wannan ibtila'i. Abubakar Sambo, sai ku saki jina.